Monsieur Mohamed Bazoum, 2,501,000.
Shugaban hukumar zaben Niger Metro Isaka Sunna kenan a dazu da marece a yayin kware-kwaren bikin da aka shirya a Palais de Congrès da nufin bayyana kammalallan sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar ta Niger. Mutane 4,484,572 ne suka kada ƙuri'a a zaben na 21 ga watan Fabrairu, kuma a cewar hukumar ta sami Bazoum Mohamed wanda ya sami ƙuri'u 2,501,459 shine ya lashe wannan zabe da kashi 55.75 daga cikin 100, yayin da Muhammad Usman ya samu ƙuri'u 1,985,736, wato kashi 45.25 na yawan ƙuri'un da aka kada.
Le chiffre exprimé valable s'élève à 4,487,195.
Tuni mukarraban dan takarar na jam'iyya mai mulki suka bayyana farin ciki da samun wannan galaba. Alhaji Abubakar Sabo shine sakataren harkokin zaben PNDS tarayya.
Muna yi makin Niger godiya da sun kafa Alhaji Muhammadu Bazoum wangarin jaye, sun ba shi dama rin jaye wajen da bite mai ku, amma mu da mun ka san kowa ne Muhammadu Bazoum, mun san in Allah ya yarda ƴan Niger suna komowa daidai-daidai. An yi campaign, kowa ya faɗi abinda na shari'ayi, amma in Allah ya yarda Niger guda ce, kuma muna duwar muka yi ƴan Niger su zan daidai-daidai.
Sai dai ana gabda bayyana wannan sakamako. Yan adawa sun buƙaci hukumar zaɓe ta dakatar da fitar da sakamakon, saboda a cewarsu akwai alamun magudi tattare da alƙaluman da ta riga ta fitar. Dr. Sani Abdu shine kakakin kwamitin yakin zaben ɗan takarar ƴan Hamayya Muhammad Usman.
Zaben nan yana tare da kulakulai da yawa. Kulakulai wa'annan an same su mafi yawansu a jihar Tawa, a jihar Agadez, kuma arewacin jihar Maradi. Na ɗaya dai akwai fefe wanda da ja alga an yi shi, sai an bari an hito daga mazaɓa, sai a ɗauke wannan fefe wanda aka hito da shi daga mazaɓa a sa wanda ake so. Na biyu, mafi yawan delegatin wajen Tawa, wajen Agadez da arewacin Maradi, an hana su su shiga wurin inda ake zaɓe. Wa'ansu kuma an cilasta musu dole sai sun yi sinye bisa wannan fefe. Akwai wuri da yawa inda ba a ma yi zaɓen ba, tahiya ne aka yi cikin daji, aka je aka ciccika takardu aka sa cikin irin.
Fitar da wannan sanarwa ke da wuya. Wasu matasa suka fantsama a titunan birnin Yamai suna ƙone-ƙone tare da rera taken jam'iyyar RDR Canji, suna masu nuna rashin gamsuwa da wannan sakamako, duk kuwa da cewa a lokacin ɓarkewar wannan tarzoma hukumar zaben ba ta kammala aikin tantance alƙaluman da suka rage ba. An da ya ɗauki lokaci mai tsawo ana ba ta kashi tsakanin 'yan sandan kwantar da tarzoma da waɗannan matasa a daya gefe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.